الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا غا الله تبارك وتعالى لدكا ونزنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 1 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 9 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Jami'us Sahih kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am bismillah
wajen hadaya ana damuwa a yanka babban dabba guda kuma wasu suna cewa a nan a can ne hajiya kaɗai ake yi amma an yi zama so kamar nan ne bai yi za a yi tarayya a zama babban dabba guda ne dai kamar kowa ya tashi
to wannan tambayar taka tana da alaƙa da darasinmu na yau Karin bayani insha Allah zai zo akan wannan mas'ala amma abinda muke so mu sani a gurguje wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin tarayya a cikin hadaya ko kuma layya mutum 7 zuwa 10 mutum 7 sukan iya tarayya su sayi saniya su yanka ko zuwa mutum 10 sukan iya sayar raƙumi su yanka mutum 7 zuwa 10 a raƙumi wanda duka ya halatta akwai hadisi waɗanda suke tabbatattu akan haka sawa'an hadaya ce ko layya amma abin da yake kasa da raƙumi da saniya ba a tarayya ta kuɗi a saya sai dai a yi tarayya a cikin lada za a iya yanka rago ɗaya a madadin jama'a in sun kai mutum 100 za a iya yanka musu ko sama da haka amma kai ka kawo ni in kawo shi ya kawo mu hada mu sai rago mu yanka a matsayin layya ko a matsayin hadaya baya halatta amma raƙumi ko sa wannan ya halatta mutum 7 su hada kuɗi su saya su yanka kamar yadda insha Allah karin bayani zai zo akan mas'alar wai tambayar dan uwa shin akwai wata addu'a kibantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ake yi a lokacin da musibu suka yawaita fitintunu kamar fitintunu in kamar bangaren fitina ne akwai addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma nan kusa zaka same ta a cikin sunan musulmi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da dukkan wata fitina mai kautar da mutum daga tafarki wanda yake madaidaici. Kwarai addu'a dangane da neman kare fitina, neman kariya game da fitina addu'a ce wadda an shar'anta mana gaya a cikin sallolin mu lokaci biyar a kullum muna yi. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Don haka mutun yakan iya yin wannan addu'a, mutun yakan iya yin addu'a a kowane lokaci da fatan cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya kare shi game da dukkan fitintunu, musamman in ka koma cikin Hisnul Muslim zaka samu daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake yi game da cewa Allah ya kare shi game da fitintunu. Gaya kuma ya gabata darasin mu na tafsiri mutanen Annabi Musa mai suke cewa Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi dhalimin wa najina bi rahmatika min al qaumi al kafirin. Kuma gaya can cikin suratul mumtahina, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Na'am.
Wajen kiran sallah na ƙarshe a juma'a akwai addu'a da ake an kare ta mafi yawa nan kun hanyi liman ya sa kuma kama kudu ba kudu ba ni za ku ko kuma dai
kamar ka ka kiran sallah na ƙarshe wata addu'a ce ake kamar
Allahu baraka haji
abinda zaka tambaya kenan dangane da wai sunna ta abinda aka sunnanta mana na addu'a ƙarshen kiran sallah ko sallar juma'a ce lokacin da limami ya shigo minbari wannan ya shigo masallaci ya hawo minbari aka yi kiran sallah abin da ya kamata ya ba mutane dama su yi wannan addu'a bayan sun kwaikwayi ladani sannan ya tashi ya fara khutba ba kai tsaye ba ladani yana gama kiran sallah sannan shi ya tashi ya fara khutba shi ma ana buƙatar yi addu'a. Na'am. Kamar ni ya wuce matsayin ya halatta yin alkanut a cikin mutri, wannan sunna ce tabbatacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda ya karantar da jikansa shine Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, manzo Allah ya karantar da shi kalmomin da zai yi su a cikin mutrin sa wanda su ne ake kira da alkanut, wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi wanda abinda nasin ya nuna kafin mutri wannan kafin ruku ita alkanut wato ta mutri kafin ruku'u ake yin ta lokacin da ka gama karatu kenan Fatiha da sura, to kafin kai ruku'u sai ka daga hannunka ka karanta ta Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini wasrif anni bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت. Sannan kuma ba laifi bayan wannan kana iya biyo baya da dukkan wata addu'a wadda take kyaukyawa abinda kake roko a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na alkhairin duniya ko na lahira, kuma an fi bukatar anan ka zo da addu'o'i takaitattu wadanda suka kunshi ma'ana mai fadi irin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kalmomi ne takaitattu amma sun hade maka duk abin da kake roko a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira. To dan haka yin alkanuta a cikin mutri wannan sunna ce tabbatacciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa wasu malamai suna ganin halaccin zaka iya yin ta bayan ruku kenan in ma kai gabanin ruku ko bayan ruku wannan zabi ne. Ita alkanut ta nawazil ita ce aka samu galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana yin ta bayan ya dago daga ruku'u an gane ko kafin ya je sujada, to amma tare da halaccin zaka iya yin gabanin ruku'u ko bayan ruku'u. Na'am.
Tunda ya fada ko ya yi kwana da gidan matar shi ya zo sai ya kuce shi a wajen sa kuce da sai kuce gidan amarya lokacin.
Na'am.
Kwana ɗaya a gidan
mu kenan bai ida cike mata ba iya abin da yake. Wani misali mutum ne yake da mace biyu da ya yi kwana ɗaya misali a ɗakin amarya sai bulaguro ya kama shi da ya dawo kuma sai ya yi gaba ya sauƙaƙe na gidan uwar gida, shi kuma alhali sun tsara sun dandance tsakanin shi da matan shi cewa iya abinda za su yi na rabon kwana shine kwana biyu. Menene matsayi akan haka? Iya abinda yake ka'ida idan aka wato asali abinda yake ka'ida in aka yanke kwana biyu ga mutumin da yake da mace biyu ko sama biyu da biyu, idan bulaguro ya kama shi bayan yayi kwana daya a ɗakin wata, idan ya dawo bai halatta yayi gaba, dole sai ya cike mata kwanan ta, saboda wannan hakki ne wanda yake nata. An gane ko? So da yawa wasu sukan fahimci cewa a maganar da malamai suke cewa shi kwana ba a ramo shi, a inda ba a ramo shi a lokacin da ita ce a karan kanta ta yi bulaguro ta je ta yi wasu kwanuka, ba ma kai kuma sai kake ɗakin ɗayar kenan, ba maganar in ta dawo ta ce sai an rama mata adadin kwanukan da ta yi a bulaguro. An gane ko? Kenan a nan kasancewar in ka sauka a ɗakin uwar gida, labari ya cin maka cewa ga yanda ake dole sai an cike mata kwanan ta, to dole zaka dawo da baya ka koma gidanta ka je ka cike mata kwanan ta in ya so a yi gaba. In ku al'amari ya riga ya wuce, to ba magana a rama, wannan kuskure ne aka yi, sai dai a kori gaba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, wato mun tsaya karshen wato baban da ke bayani game da shine, muna da cikin kitabul hajj, mun tsaya karshen wato babi na 111 wanda ke bayani game da cewa wato rataya da ake ma dabba ta hadaya, raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya, igiyar da ake tukawa a rataye ta kalma ko ta maicece ana iya yi, in ma ta audugara ko ta tsumma ko ta leda ko ta kaba ko ma ta menene, don kasancewar baban da malam ya shigo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda take cewa na tuka wato shine igwai waɗanda suke na rataya na hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da audugar gashi wanda ke jina. In aka ce al-ihin shine wanda ake kiran shi da asu, dabobi kankanan dabobi suna da gashi musamman tumakinsu, wanda ake yankar wannan gashi da shi ne ake saka dukkan wasu abubuwa, in ma kayan sawa ko kayan shimfiɗa da sauransu. To wannan audugar gashi Aisha ta ce da ita na tuka igiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma hadaya shi rataya, wanda bayani ya gabata taqlidul hadi shine a zo a rataye a kulla mata igiya a wuya, a jikin wannan igiyar a rataye ta kalma, kamar yadda bayani ya gabata akan hikima game da yin haka, domin a san da cewa dabba ce wadda take ta hadaya ko ta bace, kenan waɗanda suka ganta za su san cewa ga makasudin, ga manufar ita wannan dabba. Sannan kasancewar in ta hallaka kafin a isa wajen yanka, idan aka yanka ta kenan talakawa da miskinai sun san da cewa ta su ci, in ta kutsu da wasu dabobi kenan za a iya gane ta a ware ta, sannan kuma tare da bayyana abin da yake na ibada ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya shar'anta ma bayansa, tare da kuma zaburar da wanda bai yi ba shi ma in yana da halin yi ya yi. Yau za mu tashi babi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب تقليد النعل. قال حدثنا محمد هو بن السلام البيكندي قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر هو بن راشد الأزدي عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة هو مولى بن عباس عن ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها, قال إنها بدنة, قال اركبها, قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في أنكها. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato rataya ma hadaya takalma lafazin annal imma ya kasance ana nihi jinsi kenan rataya ma hadaya takalma in aka ce annal kar ka fahimci cewa takalmi dai ake ne kamar misali in nace hatini na ali bani takalmina kaga ba ina nihin cewa ka bani kafa dai ba abinda nake nihi ka bani takalmana kenan yakan iya yiwa anan kenan yana nihin rataya ma hadaya takalma ko kuma ya zamanto annal ya zamanto yana ishara ne zuwa cewa takalmi dai tak in aka rataya ma hadaya ya isa ba sai biyu ba kamar yanda wasu malamai suka tafi akan haka to illa kasancewar abin da yafi dacewa takalma biyu ake rataya mata a wuya an gane ko idan biyu ba su samu wato ba laifi akan iya rataya mata daya kamar yanda karin bayani zai zo akan haka wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya ga wani mutum na kura hadayarsa kar mu manta wannan hadisi ya maimaito a baya ba su dai ba su bi ba abinda ake nihi da badana anan shine dabba hadaya kenan amma wanda asalin kalima ta badana a larabci ana idlakin ta akan raƙumi namiji ko mace wanda ya isa a hau ayi bulaguro ko wanda aka iya lauta masa kaya amma yanda jami'insa shine al-budun wal buduna ja'alana halakum min sha'airillahi lakum fiha khair al-aya shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan yasuqu badana ya ga wani mutum na kura wato hadayarsa manzon Allah sai yace da shi irkabha hauta qala innaha badana sai yace ya rasulullahi hadaya ce saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wannan mutumin ya tagayyara ya wahala yana ta kura hadayar to sai manzon Allah ya tausaya masa yace hauta ma shi kuma sai tsammanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai fahimci cewa dabba ce ta hadaya domin abu ne sananne an gane ko dabba ta hadaya tun a jahiliya ba sa hawanta in aka riga aka ware aka bada ta dabba ce ta Allah ba maganar wani ya yi amfani da ita waɗanda suke da haƙƙi akan da sai talakawa da miskinai to shi yana ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fahimci bai gane ba matsayin wannan dabba sai ya ce masa innaha badana lalle hadaya ce qala rakabha manzon Allah ya ce hauma an gane ko a waccan riwaya da ta gabata sai da ya maimaita so uku shi manzon Allah yana cewa hauman shi ko yana cewa ya rasulullahi hadaya ce a ƙarshe manzon Allah yace kai canka yace hauta ma shine anan Abu Huraira yake cewa fala qadra aituhu yace tabbas yace wannan mutumin na gan shi rakiba ha ya hu dabbar yusayiru nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a je makka wanna'alu fi unukiha jumla ta wanna'alu fi unukiha jumla ce haliya ma'ana halin kenan a wuyanta akwai takalma kaga kamar yanda bayani ya gabata anna'al anan in ma ya zamanto kenan ana nihi jinsi kenan takalma a wuyanta ko kuma ya zamanto takalmi daya wato a wuyanta kamar yanda wasu malamai suke ganin takalmi daya wato ya wadatu duk da cewa wasu malaman suna ganin cewa ba ma dole bane ba cewa sai takalmi don haka duk wani abu wanda za a iya gane cewa alamar hadaya ce ba laifi akan iya yi an gane ko kamar misali irin su wuyan sahani duk ana iya rataya mata kamar lokacin da su a can akwai wani dan koko wanda suke yi wanda ake zuba ruwan arwalla a cikin shi al'idawa wanda yana da makami to wannan makamin wasu suke rataya shi a wuya illa kasancewar iya abin da yake dai sunna abu wanda yake sananne kenan shine a rataya mata takalma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda wannan alama ce ta biyu wanda alama ta farko shine a tsaga tuzo wanda yake na dama jini ya zuba sannan a goge wannan jini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa don haka menene hikima dangane da rataya mata takalma malamai suka ce kasancewar domin su larabawa iya abin da yake sananne a wajen su takalmi daidai yake da abin hawa don haka ma takalma suke kiran shi da annaka suke kiran shi da taguwa saboda takalmi yana kare dugadiganka game da dukkan wani abin da zai iya cutar da kai musamman in tafiya ta yi tafiya to don haka kamar yanda kenan in ka hau bayan dabba bayan da za a yi ma'ana kafafuwanka su haɗu da ma'ana wata rashin lafiya a halin tafiya wadda take mai tsawo to don haka kasancewar kamar kenan kawo hinta ne ka tuɓe dukkan wannan abu ka bada shi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala kamar lokacin da ka cire kaya waɗanda suke ɗumkakku ka saka tufafi waɗanda suke na ihrami kenan kamar gaba ɗaya ka tuɓe game da duk wani abu wanda kake tare da shi ka mai da kanka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ku kenan a nan idan akwai takalma biyu ya kamata a raciya mata in babu biyu in ɗaya ne ma yana wadatuwa a sanya shi shine anan malam sai yake cewa taba abu Muhammad ibn Bashar wato Muhammad ibn Bashar wato yama kenan wato yama Ma'mar ibn Rashid al-Asdi wato mutaba'a game da riwayar wannan hadisi daga Yahya ibn Abi Kasir an gane ko ya masa mutaba'a kenan akan riwayar wannan hadisi daga Yahya ibn Abi Kasir daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kamar yanda nan kenan riwaya wannan sanadi kenan wancan sanadi na Muhammad ibn Bashar kenan yafi zamantowa sanadi al-isnadun nazil kenan an gane ko al-isnadul ali saboda nan kafin malam da Ma'mar kusan marwayta biyu ke akwai Muhammad ibn Salam sannan akwai Abdul A'la ibn Abdul A'la a can ku Muhammad ibn Bashar sannan sai Ma'mar sai Yahya ibn Kathir Abi Kathir sai Ikrima sai Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sannan malam ya zo da sanadin Usman ibn Umar shi kuma daga Ali ibn al-Mubarak daga Yahya ibn Abi Kathir daga Ikrima daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matanin hadisin wanda ya wuce an gane ko na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana kura hadaya manzon Allah ya ce ka hauma ya ce ya rasulullahi hadaya ce manzon Allah ya sake maimaita masa sannan shine Abu Huraira yake cewa a ƙarshe na gan shi ya hau hadayar an gane ku da manzon Allah ya ce kai canka ya ce ka hauma sai ya hau shine ya ce tabbas na gan shi yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alu fi unukiha akwai takalma a wuyan taguwa wannan kenan shine mahallin shahid abinda yake nuna mana rataya ma kenan hadaya ta kalma a wuya babu lishilali lilbudun wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma la yashuqu min aljilali illa mawdi'a sanam wa idha naharaha naza'a aljilalaha makafata an yufsida haddam thumma yatasaddaqu biha qala haddathana qabisa قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد هو ابن جابر انا عبد الرحمن بن ابي ليلى انا علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال الاذن التي نهرت بجلال الاذن التي نهرت وبجلودها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da ma wato hadaya shine lihidi idan aka ce lihidi shine wata riga ce wanda ake ma dawakai an gane ku wanda ake rihi doki da shi ma'ana yadi ake saki ake samu mai tsada kamar ko wani kilishi ko wata sakala haka wanda ake saka shi sai a ma doki riga da shi to shine a Hausa ake kiran shi lihidi aljilal to dan haka kasancewar raƙumi ma ana masa to shine anan yake cewa babu lijilali lil budin baban da ke bayani game da ma wato raƙumma na hadaya a musulmi wanda ƙarin wata kyautatawa ce kuma ƙarin neman kusaci ne ga Ubangiji subhanahu wataala domin shi kanshi lihidi kayan kuɗi ne wanda yake mai tsada. Shine anan yake cewa Ibn Umar Allah ya kara musu yadda ya kasance la ya shukku min aljilali illa mawdi as-salam, a jikin lihidin da yake sama raƙummansa na hadaya ba inda yake tsagawa sai gurbin tuzo, haka ake rufe raƙumin da shi, amma wurin tuzo kawai shi kadai ne ake tsagawa. Menene hikima domin tuzon ya fito? Hikima game da tsaga wannan wuri domin tuzo ya fito dan kada wannan alama ta buya, wato ta tsaga tuzo wanda yake na bangaren dama jini ya zuba, wannan alama ta bayyana kenan. In aka sanya ma raƙumi lihidi idan ya rige har tuzon gaba daya, takan iya yiwa ba za a gane ba wannan alama da aka ma dabba ta hadaya. In so samu ne dabba ta hadaya a hada mata wannan alamu guda biyu, a tsaga tuzon jini ya zuba sannan a ratiya mata takalma a wuya, amma ba kowane lokaci ba takalman suke samuwa. In har takalmi bai samu ba kenan sai ka wadatu da wannan alama ta farko, shine kenan tsaga tuzo jini ya zuba. To shine anan Ibn Umar idan ya sa mata lihidin sai ya tsaga daidai wurin tuzon, kenan tuzon sai ya zama to a waje kenan, kamar riga da mutum zai yi kenan, wurin muya shi ake tsagawa domin kai ya fito kenan. In tuzo ya fito wannan alama za a gane ta. Shine yace la ya shukku min aljilali, baya tsaga wani abu daga jikin lihidin illa mawdi as-salami sai gurbin tuzo kawai. Sai yace wa idza naharaha, idan ya soke hadayar naza ajilalaha, wato sai ya tube wannan lihidi da ya sa mata makhafata an yufsida haddam, dan kada jini ya bata ta, kuma ya tasaddaku biha, sannan sai ya yi sadaka da wannan wato lihidi ga waɗanda suke talakawa mabukata. Wanda ainihi a farko wannan saki da ake sa mata lihidin, in an kai hudda su ake da su ake gamawa sai a ma Ka'aba riga. To lokacin da aka samu aka wadatu game da haka, wasu jama'a suka ɗauki nauyin saka ma Ka'aba riga. To Ibn Umar Abdullahi dan Umar bai daina sa ma hadayarsa lihidi, idan ya sa mata in an kai daga an soke hadaya sai ya hudda, idan ya hudda wannan lihidi sai ya bada shi ga waɗanda suke mabukata. Shine yace wa idza naharaha, wato idan zai soke ta kenan, anan wa idza naharaha wa in arada naharaha kenan, wa in shara'a fi naharaha, ko kuma wa idza arada naharaha, in yayi nihin soke ta ba sai ya soke ba kenan, naza ajilalaha, a lokacin nan sai ya hudda lihidin, makhafata an yufsida haddam, dan kada jini ya bata shi kenan. In yana jiki aka soke hadayar, kaga jini zai iya bata saboda dabbar birgima za ta yi. Sai yace kuma ya tasaddaku biha, sannan sai yi sadaka da lihidin ga waɗanda suke mabukata, shi ma abu ne wanda yake mai tsada. To shine anan sai ya shigo da hadisin Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni an atasaddaqa bi jilalil hudin allati nahartu wa bi juludiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni da cewa nayi sadaka da lihidin wato raƙumman sa na hadaya wanda na soke kuma da fatin gaba ɗaya, manzo Allah yace nayi sadaka da su. Don haka kasancewar anan na nuna mana wannan lihidi da aka sama hadaya bayya halatta kai da ka kuro wannan hadaya ka rike shi a matsayin naka kai amfani da shi, domin sadaka ce wanda ka riga ka ba da tafi sabilillahi, waɗanda suke da bukatar ta kuma su ne talakawa. Wannan kuma na ƙara nuna mana fatin wato dabba ta hadaya haka nan sai ka hada da talayya, bayya halatta kai da kai layya kai amfani da wannan fata ka saida ta a matsayin cewa taka. Amma kamar misali jemewa kai abun hawa, kai misali kai guzuwar hawa, wannan kana iya yi, iya abin da bai halatta shine saidawa. An gane ko? Shine yake cewa allati nahatu wa bi juludiha, amma abin da yafi dacewa kai sadaka da ita shine yafi dacewa, maimakon a ce ma ka rike a matsayin taka ka jeme kai amfani da shi, abin da ya dace ka zuba kudi ka je ka sayi wata, shine yafi dacewa. ko wanda ka ba in kaga zai sayar to ba da yafi kakan iya saya amma duk da cewa shi kanshi malamai sun karhanta da cewa abinda kai sadaka da shi ka dawo ka saya sai dai in kana nihin yin sadaka da shi karo na biyu sannan ya halarta ka saya kamar yadda Ibnu Umar yake yi to wannan yana nuna mana kenan shine nassi kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa hadaya ana mata dihidi kamar yadda shi Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda musamman kilisai masu tsada yake saya ya ma dabbobinsa na hadaya lihidi tun daga birnin Madina za a sanya musu wannan lihidi in an je sannan in za a fita hanya Ibnu Umar sai ya hudda in aka isa a ranar Arafa sannan kuma sai ya sa musu lokacin da aka zo da su wurin yanka sannan a wannan lokaci Ibnu Umar wato sai ya fitar da su in an soke sannan kuma sai a hada da naman gaba daya ayi sadaka shine a wata riwaya yake cewa so da yawa ma shi Ibnu Umar wannan lihidi yana ba da kyautar shi ga wasu talakawa na Banu Shayba su yake ba kyautar dukkan lihidin da ya saba rafin masa kina wannan duka abubuwa ne waɗanda suke nuna mana ibada ce ta musamman kuma wanda ake buƙatar wato bayyanar da ita kamar yadda malamai suke cewa shi aikin haji ya sha bamban da sauran dukkan wasu ayyuka na gari shi aikin haji aiki ne wanda Allah ya shar'anta mana bayyanar da shi an gane ko don haka hadaya ake mata wannan alama a gane cewa hadaya ce gaya kuma shi ma lihidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanya shi a jikinta kamar yadda in ka koma ayyukan haji gaba ɗaya ayyuka ne wanda ake buƙatar bayyanar da su dan anan ma aka bayyana mana yin bayyanar da zikiri shine labbaik allahumma labbaik da irin su kabbarori waɗanda suke na sallar idi domin abubuwa ne waɗanda ake buƙatar a bayyanar da su babu manishtara hadayahu min ad-dariqi wa qalladaha قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو بمرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافع انه قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الهارورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت أمرا حتى إذا كان بي ظاهر البيداء قال ما شأن الحج والأمرة إلا واحد أشهدكم أني جمعت حجة مع أمرا وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يهلل من شيء حرم منه حتى يوم النهر فحلق ونهر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والأمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya sayi hadayarsa akan hanya wato ya mata rataya wanda wannan babi daman ya gabata manishtar alhadiya min ad-dariq to anan ma da ya saki maimaitawa ba dan komai ba saboda wata ƙarin fa'ida da take cikin lafazin hadisin da yazo da shi shine anan Al-Imam Nafi yake cewa Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda yayi nihin haji a shekarar da wato Khawarij sune ake kira da Al-Haruriyya an gane ko kenan qa'ifa Haruriyya sune waɗanda ƴan tawayen musulunci wanda ake kiran su da Khawarij wanda ana dangana su ne zuwa wata alƙarya wanda ake kiranta Harura don haka duk wanda yake dan tawayen musulunci shine ake ce masa haruri to shine yake cewa Ibnu Umar wato yayin yin haji a shekarar da su Khawarij wato suka tafi yin haji a zamanin Abdullahi dan Zubair wanda kasancewar hajjin su kwa ta kasance a shekara ta 63 an gane ku shekara ta 64 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin Ibn Zubayr, wanda kuma riwaya da ta gabata cewa a zamanin Al-Hajjaj Ibn Yusuf Ibn Umar yayi nihin zuwa haji, wanda duka dai hadisin ne, illa kasancewar anan malamai suka ce me yiwuwa shi anan marwaycin ya kwatsa Al-Hajjaj da mabiyansa, wato da su ƴan tawayen musulunci, domin sun yi fito na fito ne ga shugabanni waɗanda suke na gaskiya, domin shi mutanen Makka da mutanen Madina a wannan lokaci sun yi mubaya'a ga Abdullahi ibn Zubair a matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a matsayin cewa shine khalifa. Shi kuma can Abdul Malik ibn Marwan, shi kuma jama'a sun masa mubaya'a cewa shine khalifa. To dan haka kasancewar shi Hajjaj da umarnin Abdul Malik sai ya zo domin ya yaki Ibn Zubayr. To dan haka wasu malamai suka ce anan da yace ama Hajjatul Haruriyya kenan, yana ta kan iya yuwa yana nihi Al-Hajjaj Ibn Yusuf, wato da shi da jama'arsa. Domin shi Al-Hajjaj Ibn Yusuf da shi da jama'arsa ya sauka ga Abdullahi dan Zubayr, wato a shekara ta 73 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A shekara ta 73 ne ya kai hari birnin Makka, ya yaki Abdullahi ibn Zubayr ya gama da shi. Su kuma wannan ƴan tawaye a hajjinsu da suka yi a shekara ta 64 ne. Kenan akwai ihtimalin ko kissar wato taki diddigu ta kan iya yiwuwa su sun zo a shekara ta 63, Hajjaj shi kuma a shekara ta 74. Kuma yakan iya yiwuwa kenan yana nihi da Al-Haruriyya ƴan tawaye, kenan anan yana nihin Al-Hajjaj Ibn Yusuf da shi da mabiyansa, shi ma sun kwatsa su a ciki. Shi ne anan yake cewa faƙilala sai aka ce ma Abdullahi ɗan Umar, innan nasa ka'inun bainahum qital, lalle jama'ar Makka fa akwai yaƙi tsakankaninsu. Wa nakhafu an yasudduk, muna tsoron wato a hana ka shiga birnin Makka. Saboda shi Hajjaj ya taho da mutanansa jama'arsa, an gane ko, wanda kuma su kansu khawarijin Hajjaj Ibn Yusuf ya yaƙe su domin shi ya fatattake su. To shi ne a nan suke jiyewa shi Abdullahi ɗan Umar tsoro, shi ya yi niyyar tafiya haji, kuma ga abin da ke kan hanya na yaƙi, don saboda yana daga cikin sharɗa waɗanda suke na wajibcin haji ya zamanto hanya amintacciya ce, za ka amintu a karan kanka kuma zaka amintu akan dukiyarka, ba abinda zai taba lafiyarka, ba abinda zai taba dukiyarka. To shine anan suka ce masa innan nasa ka'inun bainahum qital, lalle jama'a wato akwai yaki kasantacce tsakaninsu. Wa nakhafu an yasudduk, dan haka muna tsoron kada su tsare ka game da isa birnin Makka. Fa qala, sai Ibn Umar yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas ku jama'a ta mu'minai kula da kyaukyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce idan asna'u kama sana'a, in har an tsare da an hana ni isa birnin Makka, ya ce to zan yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a shekara ta 6 lokacin da ya zo da jama'arsa, kafiran Makka suka hana shi shiga birnin Makka, aka yi sulhu a nan Hudaybiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aske kanshi ya soke hadiyar shi. Shine yace anan Allah ya ce da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, dan haka yace idan asna'u kama sana, zan yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, in an hana ni isa Makka kenan sai in yi aske in soke hadaya ta in juyo baya. Sai yace ushiduku, ina tabbatar muku anni aujabtu umra, yace ni na wajabta ma kaina yin umra. Hatta an gane ko kidan kenan ihlal ne, ya nuna musu cewa ga abin da yake nihi. Sai yace hatta idza kana bi zahiril baida, lokacin da ya fito wato bayan gari Al-Baida, wannan wuri ne wanda yake wajen Madina kusa da Zulhudaifa, miƙatin mutanen Madina akwai wuri inda ake kiran shi Al-Baida. Hada sai yace ma sha'anul hajji wal umra illa wahid, Ibn Umar sai ya faɗa ya ce lamarin haji da umra gaba ɗaya bai zamanto wafaci abu ne wanda yake ɗaya-ɗaya, umra da haji duk tafiyarsu ɗaya, amma bambancin kawai kaɗan ne, an gane ko, abinda babu shi a cikin wato umra babu tsayuwa Arafa, babu kwanuka waɗanda suke na Mina, babu jifa da ake yi, su kaɗai ne bambanci. Shine sai ya ce ushhidukum, ina tabbatar muku anni jama'atu hajjatan ma'a umra, ni na hada haji tare da umra, ma'ana kirani ne zai yi. Wa ahada hadiyan muqallada lishtara, wato sai ya kuro hadaya ya mata rataya wanda ya riga daman ya saye ta, ya kuro hadayarsa. Hatta qadima, lokacin da ya iso birnin Makka, faqafa bil baiti wa bis safa, yayi dawafi sannan kuma yazo yayi safa da Marwa. Kamar yadda bayani ya gabata, wannan shine yake kara tabbatar mana cewa as-sa'yu bainas safa wal marwa ana kiran shi ad-dawaf, kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala yake cewa innas safa wal marwa min sha'irillah wa man hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, an yatawafa ay an yas'a bainahuma. Shine yace hatta qadima, lokacin da ya iso Makka, faqafa, yayi dawafi bil baiti da Ka'aba, wa bis safa, sannan yayi kai kawo tsakanin Safa da Marwa. Wa lam yazid ala zalika, bai dada komai akan dawafi da Safa da Marwa da yayi. Wa lam yahlil min shay'in harama minhu, sannan kuma bai halitta ba kansa abin da ya haramta gare shi kenan, wanda aka haramta masa lokacin da ya dawo harami na yanke farce da gusar da gashi da shafa turare da kusantar iyali da sanya dukkan tufafi, duka Ibnu Umar dai ya ci gaba da haramta ma kansa waɗannan abubuwa. Shine ya ce walam ya halil min shay'in haruma minhu, duk wani abu wanda ya haramta game da shi to bai halitta ma kansa. Hatta yawmin nahar, ai ila yawmin nahar, har aka kai wato shine ranar layya, shine ran 10 ga wata, lokacin da aka zo aka yi jifa na farko. Fa halaka, da aka yi jifa na farko Ibnu Umar, fa halaka wa nahara, yayi aski ya soke hadayarsa. Amma kar ka fahimci wawu anan tartadi tartib, domin ka'ida ga mai haji a ran 10 ga wata farkon abinda zai yi jifa, in yayi jifa sai ya soke hadaya, idan ya soke hadaya sannan zai yi aski. Shine yace fa halaka wa nahara, amma duk da cewa kuma ya halatta ka gabatar da wani ko ka jinkirta shi kamar yadda bayani ya gabata. Sai yace wara'a an gada kaba tawafahu lil haji wal umra bi tawafihi al awwal, Ibnu Umar yaga cewa tabbas wato ya cika tawafin sa na haji da umra, tawafin sa na farko. Me yake nihi da tawafin sa na farko? Anan kenan as-sa'yu bainas safa wal marwa, domin kamar yadda bayani ya gabata, da mai kirani da wanda yake mai haji ifradi, iya abin da yake kansu Safa da Marwa ɗaya take kansu. Idan sun zo Makka za su yi tawaful qudum da mai kirani da shi da mai ifradi. Idan suka yi tawaful qudum kai tsaye suka iya yin Safa da Marwa, an gane ko? In suka yi Safa da Marwa kenan a ran 10 ga wata, bayan an zo an yi jifa, an soke hadaya, an yi aski, za a gangaro Makka kenan abinda za a yi sai a yi tawaful ifada. In kenan sun riga sun yi Safa da Marwa a lokacin da suka yi tawaful qudum, ba maganar sake Safa da Marwa. Kamar yadda anan shi Ibnu Umar ya ce wara'a an gada qaba tawafahu lil haji wal umra bi tawafihi al awwal, tawafin sa na farko da yake nan Safa da Marwa ta farko da yake lokacin da ya tawaful qudum, ya tabbatar da cewa ya biya wato tawaf Safa da Marwa kenan ta haji da umra gaba daya. Kamar shi kuma mai tamattu'i, kamar yadda bayani ya gabata, shine yake da tawafi biyu a kansa, kuma yake da Safa da Marwa biyu. Tawafin sa na farko da Safa da Marwa na farko wannan na umra ne, da ran 10 ga wata da zai yi tawafin sa da Safa da Marwa wannan kuma na haji ne. Amma shi mai kirani da mai ifradi kenan su kawai iya abin da yake kansu Safa da Marwa daya, in ma su gabatar da shi lokacin da suka yi tawaful qudum ko su jinkirta sai ran 10 ga wata. Kina in sun yi tawaful qudum ke wayo 7 da Ka'aba, shi kenan sai su tafi su koma su shiga sha'aninsu. Ran 10 ga wata kenan in sun zo sun yi tawaful ifada kai tsaye su yi Safa da Marwa, in ba su yi ba a farko. Amma in sun yi a farko ba maganar maimaita ba. Sun makala sannan sai ya ce kazalika sana annabi sallallahu alaihi wasallam, yadda dai ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Da aka iso Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi tawaful qudum, manzon Allah ya yi Safa da Marwa, sannan manzon Allah bai halitta ma kansa wani abin da Allah ya haramta masa lokacin da ya dauki harami. Manzon Allah ya ci gaba da zama cikin ihraminsa. Ran 8 ga wata aka fita aka je Mina, ran tara ga wata aka je aka tsaya a Arafa da dare aka zo Muzdalifa da aka wayi gari ran 10 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya jifa na farko ya soke hadiyar sa ya yi aski manzon Allah ya gangaro Makka da ya zo Makka manzon Allah iya abin da ya tawafu da ifada ya yi bi maimaita Safa da Marwa wancan na farko da yi shine a matsayin hajjin sa da umra dan haka yace kazalika sana annabi sallallahu alaihi wasallam yanda nayi yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi babu zabihi rajul al-baqara an nisaihi min ghairi amrihin qala hadathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik huwa imam dar al-hijra an yahya ibn sa'id huwa al-qattan ana amrata binti abdurrahman أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يهل قالت فدخل علينا يوم النهر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرته للقاسم يعني ابن محمد فقال أتتك بالحديث على وجهه وتوانم بابيني واندكي بياني قمدا وتومتن يينكا shanu a madadin matansa ba tare da sun sashi ba kamar misali ka sayi saniya ka yanka musu kuma ba tare da umarnin su ba su suka ce kai ba shin ya halatta kuma ya tsaya matsayin su shine yace babu zabihir rajuli albaqara an nisaihi min ghairi amrihin baban da ke bayani game da wato mutum ya yanka ma matansa shanu a madadin su ba tare da umarnin su ba zamu ga amsar wannan tambaya shine anan malam ya shigo da hadisin wato Amra bintu Abdurrahman take cewa naji Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyar ga watan Zulqa'ada li 50 baki da min zulqa'ada kenan ran biyar ga watan zulqa'ada ran nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa wato suka fita domin zuwa Makka an gane ko biyar ga watan zulqa'ada sannan kuma suka isa birnin Makka a ran biyar ga watan zulhijja wata guda suka kwashi akan hanya a kwana biyar ran 25 ga watan Zulqa'ada suka fita kenan suka isa birnin Makka a ran 5 ga watan Zulhijja kenan kwana 10 suka yi akan hanya daga birnin Madina kafin zuwa Makka kenan tafiya kusan kilo 450 a kwana 10 suka yanke ta illa kasancewar anan tafiya ce ta jama'a dole sai ana yada zango ana huta wani gun in aka zauna za a kwana ma anan kafin a yi gaba saboda tausasawa game da jama'a kenan ran 25 ga watan Zulqa'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fita daga birnin Madina suka isa kuma birnin Makka ran 5 ga watan Zulhijja to shine anan Aisha take cewa la nura illa al-hajja wato ba abinda muke zaton yi face haji kawai kowa daga cikin mu kenan abinda ya dauko kawai niyyar haji mun zo ne domin yin haji falamma da nauna min Makka lokacin da muka isa muka kusanci birnin Makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man lam yakun ma aku hadiyin tun mutumin da babu hadaya tare da shi manzon Allah sai ya umarce shi cewa idza qafa wasa'a bainas safa wal marwati an yahil idan yayi tawafi yayi safa da marwa manzon Allah ya ce ya kunce hadari ma'ana wannan niyya ta haji mutum ya baida ta hadaya duk wanda bai koro hadaya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa wannan niyya ta haji a warware ta a maida ta umra dan haka shine anan yace an yahilla kowa daga cikin su kenan duk wanda ya tabbatar da bashi da hadaya manzo Allah yace ya warware kenan niyyar shi ya maida ta umra Aisha take cewa fa dukhila alaina yawman nahar bi lahmi baqar, a ranar layya wato sai aka shigo wajen mu da nama wanda yake da shanu. Fa qultu ma hadha, Aisha tace sai nace wannan ko mene ne? Anan ne malam yace min gairi abrihin da kenan, shine gabar da malam ya kulla wannan babi, mutum ya yanka ma matan shi shanu ba tare da a madadin su ba tare da sun ce musu ba, inda Aisha tana da masaniyar cewa za a yanka musu kenan ba sai ta yi tambaya ba. An gane ko? Kenan ita kanta bata san ba da cewa za a yanka musu wannan shanu. Kuma yakan iya yiwa Aisha ta san da haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin su cewa zai yanka musu. To amma da aka shigo da wannan nama, Aisha takan iya tambaya kenan wannan wani nama ne. Shine anan Aisha take cewa ma haza, wannan ko menene, ma'ana wani nama ne? Kada sai aka ce da ita nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an azwajihi, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke wannan shanu a madadin wato matansa. Wato Yahaya ibn Sa'id al-Qattani yake cewa sai na ba Al-Qasim ibn Muhammad wato labarin wannan hadisi da Amra ta karantar da ni, fa kada sai yace atatka bil hadisi ala wajhihi, ta zo maka da hadisin kamar yanda yake, yanda ta gaya maka ni ma haka na rawaito shi daga Aisha, Allah ya kara mata yadda. To kasancewar anan shi lafazin yana nuna cewa saniyar ba ɗaya ba biyu bace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke a madadin matansa, duk da cewa akwai riwayar da ta tabbatar da saniya ɗaya takce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke a madadin cewa matansa gaba ɗaya waɗanda suka fita tare da shi wanda aka je haji da su kenan. Don haka wannan shine dalilin da yake nuna cewa sama da mutum wato kasancewar mutane suna iya yin tarayya a cikin hadaya, amma iya abin da yake ka'ida mutum bakwai ba laifi, har zuwa mutum goma aka iya yin tarayya, kamar yadda hadisi ne tabbatacce daga Abdullahi dan Abbas da Jabir ibn Abdullahi al-Ansari, mutum goma suna iya yin tarayya a cikin hadaya ko a cikin layya, amma abin da aka fi so kenan mutum bakwai sukan iya yin tarayya, in dai kamar abin da ya shahi shanu ne wato da raƙun ba. Don haka anan kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka musu wannan hadaya a matsayin cewa hadaya ce ta tamattu'i, domin daman duk mutumin da ya yi tamattu'i in ba shi da hadaya kenan me yake kan shi ya yi azumi uku a cikin randa Allah ya dawo da shi gida, wato yayi bakwai kenan, in an hada ga uku ga bakwai kenan goma, kamar yadda Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matansa sun yi tamattu'i, domin ba wanda ta koro hadaya tata daga can birnin Madina kenan. Anan da suka yi tamattu'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yanka saniya a madadin su, kina wannan azumi ya sauka akan su, anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka musu. To shine aka anan Aisha take cewa sai aka bata labarin cewa nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an azwajihi, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka ma matansa. Don haka kenan anan yana nuna kenan saniya ana iya yin tarayya a cikin ta, kamar yadda tambaya da ta gabata ta dan uwa, shin a iya yin tarayya a cikin dabba ta layya ko ta hadaya? Kenan in saniya ce ko raƙumi ya halatta, amma abin da yake maimakon raƙumi da saniya, tumkiya ko akuya baya halatta a yi tarayya a cikin kudi, sai dai a yi tarayya a cikin lada, domin da hadaya da layya duk tafiyar su ɗaya ba su da bambanci. Dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.